A yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin kungiyoyin kwadagon da ke da hurumin magana da yawun ma'aikata wato CNT da CDTN da USTN da USPT da CJSL a fadarsa don tantana matsalolin da suka sanya ma'aikatan kwadagoyin barazanar shiga yajin aiki a makon gobe. Shugaba Mohamed Bazoum ya sha alwashin biyan wasu bukatun da suka tsewa ma'aikata a rai. Ga abin da sakataren uwar kungiyar kwadago ta CDTN Jibrilla Idrisa ya bayyana wa manema labarai jim kadan bayan kammala wannan zama.
A savoir l'indemnité spéciale du départ à la retraite.
Yace batun kudaden allowance na ma'aikata da ke shirin shiga ritaya na daga cikin abubuwan da shugaban kasa yace ya umurci gwamnati da ministan kudi su gaggauta so mazatar da dokar da ta kayyade tsarin. Sannan yace yayi niyyar kara shekarun ritaya daga 60 zuwa shekaru 62. Haka kuma za a fara biyan kudaden fansho a ƙarshen kowane wata a maimakon watanni 3. Kan batun shigar da ma'aikatan kwantaragi a sahun ma'aikatan dindindin yace ba zai yi gaggawar yanke hukunci ba. Domin abu ne da ke bukatar nazari a bisa la'akari da yawan 'yan kwantaragi a yau. Shugaban ya kuma ce gwamnati ta amince ta kara albashin SMIG sai dai abu ne da taron majalisar ayyukan kwadago zai kayyade shi.
Le gouvernement est d'accord à rehausser le SMIG mais que le SMIG son augmentation.
Tuni matakin karin shekarun ritaya ya fara daukar hankulan jama'a. A ra'ayin wasu tsawaita shekarun ritaya wani abu ne da ka iya shafar makomar matasan da suka kammala karatu suna jiran samun aikin yi. Matashin ma'aikacin gwamnati na Yusuf Jumaro na daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan ƙarin shekarun ritaya.
Cikin ma'aikatan nan akwai wanda suka fara aiki cikinsu a shekara 2020. Yau idan aka kai ritaya a shekara 62 to su wannan matasan da suka ƙare jami'o'i da sauran lakwal. Da ba su da aikin yi, me suke so su zama, su kuma tsohon son suke yi su girke nan cikin biro a zamane, su kasa suna yawon kashe wando alhali ko sun yi karatu sun kare. Ita ritaya abin alfahari ne ga ma'aikaci, lokacin ta ya zo sai ka rungume ta sai wani ya zo shi ma shi kama shi bauta ma ƙasar shi shi ma ƙasar shi aiki.
To sai dai shugaban kungiyar dai ashe dai Afrika Kabiru Isa na mai kare matakin na shugaban kasa a tunaninsa dama ce da matasa za su yi amfani da ita domin ƙara samun gogewa akan aiki.
Idan shugaban kasa Duba ga ya dace ya yi daidai kuma shi na Allah ba ya wani jagorancin kasa kuma idan ya ɗauki alƙawari to ai kaga ya shahe hawayen kukan al'ummar da yake jagoranci a madadinsu. Wannan abu sai dai mu ce su waɗannan ma'aikatan da an ga ƙara ma shekara biyu na zuwa ritaya sai dai matasa su yi ƙoƙari waɗanda suke ƙarƙashinsu kakin su ta yi wannan ritaya kuma sun samu sun koyi aiki a ƙarƙashin waɗannan mutane waɗanda adda fasaha ta shekara 32 ko shekara 30 cikin aiki.
Wannan dambarwa akan batun ƙarin shekarun ritayar ma'aikatan Niger daga 60 zuwa 62 na wakana a wani lokacin da ma'aikatan kwadago a Faransa suka tsunduma yajin aiki da nuna adawa da makamancin wannan mataki da gwamnatin Emmanuel Macron ta kuduri aniyar shimfiɗawa daga shekaru 62 zuwa 64. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.